Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi Alhamis 25 ga watan Janairu shekarar 2018 akan mitoci 17.25 da 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alfa Radio a birnin ku ma sai na Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarafila Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan wasikar da Obasanjo ya aike wa shugaba Muhammadu Buhari cewa kada ya tsaya takarar zaben shugaban ƙasa da za a yi shekarar 2019. Sannan rundunar 'yan sandan Najeriya ta gabatar da wasu masu satar mutane da garkuwa da su ga manema labarai a birnin Mina na jihar Niger. A jihar Taraba kuma ayyukan masu satar mutane ya sake kunno kai a cikin jihar bayan kokari da mahukunta suka yi wurin kawar da wannan aika-aika a cikin jihar. Za ku kuma ji cewar ana samun gagarumin nasara na dakile barkewar zazzabin Lassa da ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu a jihar Ebonyi. Sai dai za a mana aikin gafara saboda Usman Ahmad Kabara ba zai samu damar kawo shirin na kasa ba. Amma dai muna dauke da sharhin jaridun Ghana kuma da akwai sakonni da kuka aika mana, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a barka da hantsi, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Yanzu haka mai bincike na musamman Robert Mueller na nazarin yi wa shugaban Amurka Donald Trump tambayoyi akan korar tsohon shugaban hukumar FBI James Comey da ya yi a shekarar ta gabata, da kuma korar tsohon mai baya shawara kan harkokin tsaron ƙasa Michael Flynn. A zaman wani ɓangare na ci gaba da binciken katsalandan ɗin ƙasar Rasha a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016. Mala yana cikin bincike ko Trump ya saba doka lokacin da Comey ya ce a farkon shekarar 2017 Trump ya neme shi daidai na binciken da yake kan Flynn na ganawa da jakadar Rasha wancan lokacin 'yan makonni kafin Trump ɗin ya hau mulki a shekarar ta gabata. Daga nan ne kuma ya kori Comey wanda yake binciken katsalandan ɗin Rasha a zaben. Rahotanni a Amurka na nuni da cewa babu masaniya ko shi Trump ɗin da ya sha musanta batun cewa Rasha ta yi katsalandan a zaben ne domin taimakawa yaƙin neman zabensa wajen lashe zaben zai amince a yi masa tambayoyi.
A jiya Laraba ne wasu 'yan majalisar dattijan Amurka suka shirya tunkarar ƙasar Myanmar akan kisar kare dangi kan wata kabila, inda ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Democrat ya zargi shugaban masu rinjaye Mitch McConnell na yin wani abu a kan rikicin Rohingya saboda alaƙarsa da shugaban ƙasar Aung San Suu Kyi. Sama da shekaru 20 ne McConnell ke zama mutumin da yake gabatar da takunkumi da ke auna sojojin da ke mulki, wanda daga ƙarshe suka saki Suu Kyi daga ɗaurin talala, kuma suka bari aka gudanar da zaɓe jam'iyyarta ta lashe zaɓen a shekarar 2015. A cewar Sanata Dick Durbin, McConnell ya ji kuma duk mun ji a shekarun da suka gabata Suu Kyi ta nuna ƙarfin hali, amma hakan ba zai sa mu yi watsi da abin da yake faruwa a yau a ƙasar wanda take buƙatar shugabancinta. 'Yan sa'o'i kafin nan, Durbin da sauran sanatoci 14 ciki har da 'yan jam'iyyar Republican John McCain na jihar Arizona da kuma Marco Rubio na Florida, sai kuma ɗan Democrat Tim Kaine na jihar Virginia da kuma Dianne Feinstein ta California suka gabatar da wani ƙuduri da ke Allah wadai da tashin hankali da ya bar wato 'yan ƙabilar Rohingya da wasu tsirarun ƙabilu daga gidajensu. Suka kuma yi kira ga gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakan gaggawa na dakatar da duk wani tashin hankali.
A jiya Laraba ne Prime Minister Macedonia Zoran Zaev ya yi wani babban yunkuri don neman sasantawa da girka makwabciyar ƙasar kan sunan Macedonia. Zaev ya ce ƙasarsa za ta canza sunan babban filin saukar jiragen sama na birnin ƙasar daga Alexandra the Great Airport. Alexandra the Great sunan wani sarki ne da ya mulki yankin arewacin Girka da ake kira Macedonia. Ganin cewa wata ƙasa na amfani da sunan babban abin haushi ne ga yawancin mutanen ƙasar Girka. domin nuna wa rudin nuna mun yi aniyar samar da maslaha ina mai bayyana cewa zamu canza sunan filin saukar jiragen mu da wasu hanyoyi a cewar Zaib a birnin Davos na kasar Switzerland shi kuma Prime Minister Girka Alexis Tsipras cewa yayi ba wai kawai muna son warware matsalar suna bane amma muna son daura ginshikin dangantakar kasashen namu biyu Girka da Macedonia dai suna cikin rikici da juna kan wato suna cikin rikici da juna kan waye ya kamata ya amfani da sunan tun lokacin da Macedonia ta sami yancin kanta daga Yugoslavia a shekarar 1991
wadannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC rundunar sojan Amurka na yin bitar wasu hotunan da aka kafe a kafar sada zumunta ta Twitter da ke nuna wani sojan Amurka da aka kashe lokacin da aka yi musu kwantan bauna a jamhuriyar Niger a shekarar da ta gabata a jiya Laraba ne rundunar sojan Amurka da ke aiki a nahiyar Afirka da ake kira AFRICOM ta ce tana sane da hotun da aka kafe a Twitter kuma tana binciken gano sahihancin abin da aka kafin kuma ta gano gaskiyar cewar akwai hoton bidiyo rubutun da aka yi na cewa hoton ya fito ne daga wani hoton bidiyo da na tsawon mintuna 10 da kungiyar ISIS ta yada a Mali haka kuma kafewar da aka yi ta kara da cewa hotunan bidiyon na nuna sojan Amurka da ya sami rauni da kuma gawarwakin sojoji guda 3 da aka kashe su a ranar 4 ga watan Oktoba a harin kwantan baunar an bindigan da sun kai hari ne a kusa da kauyen Tungutungu inda suka kashe sojojin Amurka guda 4 da na Niger guda 4 da kuma wani mai fasara dan Najeriya labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kuma dalla kamar yadda kuka ji a shirinmu na safe ɗan Najeriya na ci gaba da bayar da martani a kan wasiƙar da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya aike wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewa kada ya tsaya takarar zaben shekarar 2019 saboda gwamnatinsa ta gaza cika alƙawarin da ta yi wa talakawa kuma ba shi da cikakken lafiya wakilinmu Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana da rahoto akan wannan batun daga Bauchi
In ji cewar Alhaji Isa dan masanin hina matsalolin da Najeriya ta samu kanta ciki ya faro ne a zamanin Obasanjo da suka hada da cin hanci da kuma Boko Haram
a zamanin shi Obasanjo a wannan lokaci din Obasanjo ya dauki kudi musamman wanda muka sani aka bawa ƴan majalisa saboda maganar tazarci muka san irin wannan sannan yace shi yana magana wani ya gaza sannan Obasanjo a maganar harakan wutar lantarki an dauki kudi sama da biliyan 30 da wani abu ba abin da aka samu sannan a zamanin Obasanjo a lokacin sa ne aka yi maganar aikin hanyar titin dogo ba ai komai ba kai amma Obasanjo yana maganar cewa shi a bangaren cin hanci da rashawa Buhari ya gaza saboda haka a lokacin nan ƴan Najeriya kasashen waje ma ba su yarda da su ba a lokacin Obasanjo mu a fannin tsaro abinda zamu iya fadi Obasanjo mu da kanmu muna nan muna raye muka san cewa Boko Haram ya soma tun ba a santa ba sosai ta soma tun daga zamanin sa ne sannan aka kawo war haka a bangaren tsaro har aka kawo ba abinda ba su yi ba yau gashi Buhari ya sa mutane mu a arewa maso gabas muna iya zama mu kwanta mu bacci to muka alhamdulillah abinda Buhari yake mana
har ila yau kungiyar mata masu dafa abinci a jihar Bauchi sun bayyana goyon bayan su wa shugaba Buhari kuma a shirye suke domin su saya masa tikitin yin takara a zaben shekara ta 2019
sunana Kaltima Ibrahim a sudun wannan taro namu da muka yi mun zo mu gabatar da farin cikinmu akan baba Buhari muna miƙa godiya na muna masu ciyar da abinci saboda har ga Allah a cikinmu mu mata wata ba ta taɓa riƙe 2,000 nata ba amma a mulkin baba Buhari wata ta riƙe 100,000 nata duk wata cuta ta warke kuma muna mara musu baya 100% a 2019 insha Allah za mu siya musu fam na fitowa takara 2019
sunana Hajara Yakubu Sa'ad inda dan babu Buhari ko a gobe aka ce za a bada kudin sayan fam mata za su cire aljifin su za su bayar mutum yana cikin jeji ma zai ci albarkacin babu Buhari to kowa insha Allah babu Buhari sai mun siya musu fam mun rama wa kura aniyar ta saboda mu mun yi godiya mu ƴan Bauchi state
sunana Suwai Baharuna da Razo. Mu a wannan fanni na Bendos din mun samu ci gaba sosai a saboda wannan abu ya sa muke neman Babu Buhari da ya tsaya takarar 2019 insha Allah kuma zamu mara masa baya tare da kokarin tsaya masa form mu a kungiyance na masu dafa abinci da Bauchi State.
To sai dai kuma kuma Garba Tela Hero Ganawu Dilgombe ya ce a halin da ake ciki shugaba Buhari ya tsufa ana neman canji a samu mai jini a jika.
To abinda zan ce akai shi Obasanjo magana ce irin tasa da kuma irin nasa tunani, amma ai mu da ma muna karewa maso gabar mun so cewa a samu canji a Najeriya shi Baba Buhari a matsayinsa na babba mai shekaru jiki ya fara daukaka ya kamata ya koma gefe a bar wa matasa kasan nan su ci gaba da rolin dinta
kamar suwa kenan.
Ga Hassan Ibrahim dan Kwambo wanda ya san economic na Najeriya gaba daya, tattalin arzikin kasa ya fi sanin abin da ya fi sani ma kenan tattalin arzikin kasa wanda zai iya rike Najeriya.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Da ciwo Allah kadai yake yadda ya so da su ga kowa
to madalla a gaida Abdulwahab Muhammad kafin mu ci gaba ga wannan waka da ke zuwa. Gaida Abubakar D-Flex ko kuma Abubakar Dangata. Za mu koma kuma a jihar Niger inda wasu masatar mutane da kuma kashe su suka addabi wasu yankunan jihar Niger kuma yanzu haka dai sun shiga hannun 'yan sanda har ma an gabatar da su ga 'yan jarida wato manema labarai. ga dai Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta nuna wa manema labarai wasu mutane 13 a ciki har da wani mai suna Lawai Kwali da tace sun shahara wajen yin garkuwa da mutane tare da kisan jama'a ta hanyar yi masa yankan rago. Kakakin 'yan sandan Najeriya Mr. Jimo Moshid wanda ya gabatar da mutanen Amina ya ce ana zargin su da cewa su ne suka addabi jama'a a yankunan Alawa, Pandogari da kuma Sarkin Fawa. Sannan ya kara da cewa
a police post, Alawa police post under Shiroro local government area was raised down by these bandits that have been arrested now, and two policemen were killed in this incident. It's equally of note that they have admitted to the killing of 19 people at different level. They kidnapped seven people from a mosque, took them to undisclosed location and killed all of them. They subsequently equally kidnapped additional four people, killed them on
yace waɗannan mutane sune suka kai hari a wani ofishin yan sanda na Alawa a cikin shekara bara, inda a wajen suka kashe 'yan sanda biyu sannan sun kashe mutane 19 a ciki har da wasu guda 7 da suka yi garkuwa da su daga wata bus, inda daga bisani suka kashe su da ma wasu da suka kashe su 4 sannan da ƙarin kashe mutane 2 jimilla dai sun kashe mutane 19. To a wajen taron manema labaran dai na ci karo da wani dattijo a cikin wani yanayi na bacin rai, ga kuma abin da ya shaida mun.
Sunana Alhaji Muhammadu daga gundumar yankin Alawa, amma maganda nake sun kashe mini yara guda 2 sai sa ƴaƴan dangi duka, abinda sun ka kashe mutum 10 a yankin Maganda zuwa Jaramiya sun kashe mutum 10 suka addabe mu, kuma wannan kwali shine sababin Alawa bata zanna lahiya ba.
Shi wannan kwali
shi dai wannan Lawai Kwali da aka ce shine shugaban su, na samu zantawa da shi, ga kuma abin da yake cewa.
Lawai kwali ka san abin da ya kawo ka nawa?
Laifi ne na kashe mutane.
Mutum nawa ka kashe?
To wanda aka fada shine
kai fada da kanka mutum nawa ka kashe?
Tai sun shi suna da yawa,
kamar sun kai nawa, 30 ko 20?
Dan aje dai 30.
To me yasa kake kashewa?
Kusukure ne.
A tattare da waɗannan mutane dai akwai bindigogi da albarusai da wukaki da ma layu da dagage masu tarin yawa. Kakakin 'yan sandan Najeriya Mr. Jimo Moshid ya ce da zaran sun kammala bincike za su maka su a kotu domin tabbatar da an hukunta su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla gaida Mustapha Nasiru Batsari. A jihar Taraba kuma da mahukunta suka sha fama da yaki da 'yan ɓata gari masu satar mutane suna garkuwa da su don samun kuɗin fansa. Yanzu jihar kuma ta sake ganin wani ɗanyen aiki na irin waɗannan mutane, inda suka afka ma wani ƙauye da ake kira Iwara, inda suka kashe mutane 9. Ga Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani.
To dare suka je suka rufe su a wuri suna kashe mutane 9 fa tsakanin su fore da jihar local government can. Su sai su kai musu hali, su ce sai su biya kaza ko su kama. Yanzu ma an kama yara wajen guda 7 misalin da an kama musu da su, kuma ko suka je su ko kuma ne yanzu ko mai fansa a hannunsu.
Wato in suka zo su sukan kama yara su ce sai an ba su kuɗi?
Sai an ba su kuɗi, ko kuma ba a ba su kashe su kuma.
Sun kama yara, wasu yara kenan sun tafi da su?
Sai sun kama wasu yara, to sannan kuma sun kashe mutane guda 9. An ce family nika sun zama da family mutum biyu da wani har biyu tun ya kai ji. Kuma mai can ne sai dai garga daga garga ya kai garga ko ban ci abu ba ce. Wallahi sun zama da ke ko ma mai gado zama babu.
Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa
ta bakin kakakinta Esmod Mana Abubakar wanda ko ta tabbatar da faruwar lamarin ta ma bukaci al'umma ne da suke sa ido a yanzu
sai ke da sabon salo da wajaje ne wanda ba mu sosu da irin wannan kuma amma wanda kake da wannan kuma za su sake sa ido ta wannan wajajen ba mu sake canja dabaru don ga mun dakile kamar da muka dakile nayi bangaren su gidan kongo din da wasu wannan kayuka ne ke wannan wajen muna nan je muna san bincike muna san sawo muna sanu a hankalin Allah da za mu gano su kuma yadda muka kama wancan muna nufa muna kokari akai
kamar wani kira za ku yi wa al'ummomin waɗannan yankuna da lamarin ke faruwa yanzu
muhimmanci shi ne su dinga kula da duk inda za su tafi kuma da so samu ne kar su dinga tafiya kasafi hakan nan kasance irin guda mutane biyu ko uku hakan musamman don irin lunguna-lunguna na kuma mutane masu hannu da shuri hakan nan su dinga la'akari da inda za su tafi a kowane lokaci.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla da fatan za a gafarce ni Yola nake nufi ba Taraba ba. Mun gode kuma Ibrahim Abdulaziz. Mahukunta a jihar Ibonyi sun nuna an samu kokari ko kuma an samu nasara kokari da ake na dakile barkewar cutar lassa wanda ta yi sanadiyar mutuwar mutane hudu a yankin ga rahoton Alfonso Ikor Igwe.
A jihar Ebonyi da ke kudu maso gabashin Najeriya, gwamnatin jihar ta ce an samu gagarumin ci gaba a yunkurin dakile barkewar zazzabin lasa da ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu cikinsu har da likitoci biyu a makon da ya gabata. Saukin ne kuma ya sa ta ba da umarnin bude makarantu a duk faɗin jihar da aka rufe domin barkewar cutar, kamar yadda Mr. Emmanuel Uzo mai magana da yawun gwamnan jihar ya shaida wa muryar Amurka yau.
One of the reasons behind the closure I believe was to enable the government through the Ministry of Health and the Federal Ministry of Health, FI from the Epidemiology Department of the Ministry of Health, to carry out mitigation in all the schools.
Mr. Uzo ya ce da farko dai an rufe makarantun ne don baiwa jami'an hukumar kiwon lafiya damar tsaftace harabobin dukkan makarantu a jihar da sinadirai masu kashe cutar. Kuma bayan aka kammala tsaftacewar ne ƙwararru a fannin kiwon lafiya suka shawarci gwamnatin ta bude makarantu. Kowane matakai gwamnatin ke ɗauka wajen murƙushe zazzabin lasa a jihar.
Receiving the information that the virology center which the state government built and handed over to federal government, that the contractor did not complete the putting of the center, the state government set up a committee.
Ya ce da gwamnatin jihar ta samu labari cewa an gaza wajen wadatar da cibiyar bincika cututtukan virus da ta gina, wacce ta kuma mika wa gwamnatin tarayya, sai ta kafa kwamitin bincike, har aka dawo da kamfanin da ya zartar da kwangilar, sai aka umurce su da su yi maza su cike cibiyar binciken da kayan aiki da kuma ƙwararrun ma'aikata. Mr. Uzo ya ƙara da cewa yanzu dai an samu natsuwa a game da barkewar cutar a jihar Ebonyi. Haka zalika ya ce da yake babu wata sabuwar aukuwar barkewar cutar, hukumomin kiwon lafiya na nan suna gudanar da binciken kwakwaf akan mutane 123 a yayin da na'urorin gwaji sun riga sun nuna cewa mutane 100 cikin waɗannan ba sa ɗauke da ƙwayar cutar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Abakaleken, Najeriya.
To madalla a gaida Alfonso Ikor Igwe. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 2:24 na dare a nan Washington ga sharhin jaridun Ghana.
Yau ma da babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic da maso masharhin jaridun. Babban labarin ta a shafin farko shine gwamnati data baiwa ma'aikatar 'yan sanda na Ghana isasshen kayan aiki. Jaridar ta ce a dalilin wani harbin ɗan sanda da aka yi a tashar 'yan sandan Kwabena a ranar Lahadi da ta wuce, da sauran tangardodi da aka samu a fuskan tsaro a wasu bangarori na ƙasar nan, gwamnati ta ɗau aniyar baiwa ma'aikatar 'yan sandan isasshen kayan aiki yadda za ta samu sukunin tunkarar ƙalubale da take fuskanta na fuskan tsaro. Haka kuma akwai alamu na ɗaukar sabbin ma'aikata yadda za a ƙara ƙarfafa ainihin ma'aikatan na 'yan sanda. Har yau dai a jaridan na Daily Graphic wannan labarin ne. Commissioner na 'yan jarida na kasar Ghana ta umarci hukumar gidan Radio Ghana da ta nada babban director na riko wa ma'aikatar jarida ta ce Commissioner ta umarci hukumar GBC da ta nada sabon babban director na wannan ma'aikata. Jaridan ta nuna cewa wannan director a fitar da shi daga manajojin GBC kusa da zai gudanar da duk harkoki na kamfanin maimakon committee manajoji na riko da aka kafa. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times babban labarin ta shine domin kiyaye yankuna na tsaro na tashar jiragen saman kasar nan duk manyan gidaje da aka gina ko ake ginawa za a rusar da su. Jaridar ta ce ministar ma'aikatan jiragen sama za ta rantuma zuwa kotu don neman izinin rusa duk manyan gidaje da ake gina ko kuma aka gina a wannan yankuna na tsaro na tashar jiragen saman da ke a East Legon nan birnin Accra. Har yau dai jaridar Ghanaian Times tsohon shugaban kasa Hilaliman ya samu karramawa. Jaridar ta ce shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya bada sanarwar cewa da a canza sunan Wa Polytechnic a maye garbinsa da sunan tsohon shugaban kasar nan na jamhuriya na uku Dr. Hilaliman. Za mu karkare sharhin jaridun ne da wannan labari a sashi na 17 na jaridar ta Ghanaian Times. Shugaban kasa ya jinjina wa mika mulki a kasar Liberia Salim Allen. Jaridar ta ce shugaban Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya sifatta mika mulki da aka yi ta demokradiya daga wata gwamnati zuwa wata a Liberia a matsayin wani babban nasara ta demokradiya. Rantsar da shugaban kasa George Oponwia wata babbar rana ce ga Afirka ta Yamma da kuma Afirka gabaki daya. Da wannan sharhi muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da ku aika mana.
Nana Lawal Abubakar Godinga daga Sokoto Najeriya da Allah BOA Hausa ya sanin da sako na ga musulmi da kristiyan Najeriya muna tare da farin ciki da murna na dangane daga hukumar EFCC na bayyana kama Babatir Lawal dangane da kudin yan gudun hijira wanda ya rubuta ciki da su. Yayi haka daidai hukumar EFCC yayi haka daidai shugaba Muhammadu Buhari kwayya a yamai Najeriya. Yanzu sai a karasa Hitler idanu a duba ga wanda ka kwanci da dukiyar jama'a da rubuta ciki a kama su a hukunta su.
Assalamu alaikum sashi Hausa na murar Amurka mai magana san dan takara daga dogon daji tambal local government Sokoto. Allah sashi Hausa na murar Amurka ina son ku sanin sako na ga gwamnatin Najeriya game da masu garkuwa da mutane. Don Allah yana kira gare su kai dokar da ya zandu wanda aka kama da hannu da garkuwa da mutane to a yayin yanki mai hukunci.
Assalamu alaikum. Magana Hudu Muhammad Bello daga karamar hukumar Donga jihar Taraba, shugaban runduna Adachi na jihar Taraba. Wannan ihu da Obasanjo yake yi ga shugaba Buhari kan kai kuskure ɗaya zaɓe wanda zai ta koma za face jijin ta tsufa. Kuma Obasanjo ya daina cin tuwo wata famiyan jiya domin ba samu shugaba a tsarin dimokuraɗiyya wanda talakawa suka yi na'am da jiya Najeriya kamar shugaba Buhari ba. Sannan a koma baya in maganin yawan miliki yake magana ko shekaru a kan miliki ko yawan shekaru shekarunsa fa tabbata.
To madalla bari mu dauki wato labarai a takaice.
To a takaice yanzu haka mai bincike na musamman Robert Mueller na nazarin yiwa shugaban Amurka Donald Trump tambayoyi akan korar tsohon shugaban hukumar FBI James Comey da ya yi a shekarar ta gabata da kuma korar tsohon mai bayar shawara akan harkokin tsaron ƙasa Michael Flynn a zaman wani bangare na cigaba da wato na cigaba da binciken katsalandan ɗan Rasha a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin, sai kuma da la'asar za a ji wasu abokan aikin mu kamar yadda muka riga muka nemi afuwa na Usman Ahmed Kabara bai iya ya gabatar da shirin sa na kasa sai dai sabon mako idan Allah ya yarda. A madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin da kuma wanda ya shirya ya bada umurni Solomon Abu, sai kuma injiniyan mu na wannan hantsi Jimmy Cook, Baba Yakubu Kirike sallama, sai anjima, assalamu alaikum.